Maganar depression kuma hakika wannan matsi da aka shiga sakamakon wannan canjin kuɗi ko sauye fasalin naira hakika zai iya jefa mutane cikin halin da za su iya shiga depression, hali za su shiga cikin mummunan yanayi na damuwa da za su kasance magari su mutu da rayuwa, domin tun kafin wannan lokacin tsananin talauci da rashin tabbas da rashin tsaro da aka kakaba mutane a ƙasa ya jefa mutane cikin yanayi na depression. A 2022 kaɗai mutane wajen miliyan 60 ne a Najeriya suke da matsala na tabin kwakwalwa wanda ya shafi depression. Kuma abin da ke kawo depression tsanani na rayuwa, tsanani na rayuwa, rashin taimako ga gwamnati ko ga al'umma. Mutum ya ganshi gashi cikin al'umma amma shi kaɗai ne, ga abinci amma yana jin yunwa, ga ruwa amma yana jin kishi, ga kuɗi amma babu su aljihun shi, ga mutane suna aiki yana son ya aiki din, zai iya aiki din, yana da lafiya amma ya kasa samun aiki, ya samu aikin ya kasa samun promotion. Duk waɗannan abubuwan za su iya jefa mutum cikin yanayi na depression. To yanzu bayan ma waɗannan abubuwan, rashin aikin yi da talaucin da rashin tsaron, ga kuma wani tashin hankali da aka kakaba mutane na wannan sauyin fasali na kuɗi kuma cikin takaitaccen lokaci a wannan yanayin da ake ciki. Dole mutane su shiga cikin depression, magidanta su shiga cikin wannan hali, mata wato matan aure, iyaye na yara su shiga cikin wani hali, samarin su shiga cikin wani hali. Da idan depression yana kama magidanci, yana kama dattijo, yana kama dan shekara 40 zuwa 50, to wannan yanayin ma in yaro dan shekara 10 ya samu depression kada a yi mamaki. Kuma za a iya samun karin wato suicide din kamar yadda ka faɗa, mutum ya ɗauki ransa da kansa saboda yana ganin rayuwar ma gara ma mutuwar da ita.